Alga da tancinaru in kengosi me da shuri dinan la me da na wankan lalle da ta tefin. Ahan alga da tancinaru cinna masane na anaka wani ta sullan sullan. Il misal gosi alga da dan sorai ta tsugi ta tutusan ammos tunus duban ta samed da me da urtantisan. Da ta retna alga da teda. Abdu ga koi eli shu shiran isa sagrana.
To, shi gosi.
Gosi kin algada ce ta tawagi ci cibararen katal ar to guduban nasnat daga algada tanana da gas a hada tawakkale to ngal fele gafa anta bararta alaqtay du furtamert ar to ginata chaglala adata no tabararta wurt semed du furinki adu tammi vital kaset karata man at shurud samawini alaqtay atnta shu ar koz igitan du furtamert tammiwi smuzer wazuran wansongaya wata
baban songwa kena
in kenen nu musharan tunus duban walat garo barar ammo surto ke tarret nal gada tango sidi in kenna abdu ga koi
ti kwa ko wani to da akai
illat shinke ta wagi felinki me ranta da takalin muzar wai ya fe ta barar ta to gud su koza cinab bai rashan na total mazmatu tiglamat fellasas tu tiglamat in ken san tiglamat barar ne to sanaddu fellasas tiglamat shinkoi he tigru barar umma tigru barar wai da addu ya mos miskel wurlachat me da mos ummak iyan
ba kaman wanda aka zo a yarinya ba
bi ba tamta da washira tindandi tana wurt silitsi diyanna na kaunta da lagadatin
yanzu
madra ta madra wurt gininilla inilla wa nazamana ta gin wasan stadiye nikini wurtuni dalilawe mos nigasana waradani nikini wurni san wala kenan madalla khali murtilar to yenagu citawne na gase ni gwarni so disan nikini madawre nigizdi ta garan nasan ru mos tabarar tarat zuluf sati ne tagu tushuridin keninilla arwa tijawaitu asdu tambakh attaqilci sayet
kay jajawr
dagmarda algadate ne gotnen o yentana tamadrak felcha algadate ne nenen
si tu nanando
alegra kon